sami'na wa adana koge zambanna wasu sanya ruwan wata Allah ya zubo ruwa ku ce bana magon da ban shiri dan fasale ma
kai sun yi bari bidi bidi ta yi bari
wararan warata
waya haka ne
wararan
aka yo haka ya aka yi
wararan warata
magana muka ji kuma har ta wasu gari
wararan warata
to ban ji fada wai ta kawo da su ne su kai
wararan warata
kuma yan lema Allah sarki to sun yi bari
wararan warata
nima da nai lemar na ware ku yi mun guzuri
wararan warata
tafiya yau ta tafi sai gwamna aiki ya kai
wararan warata
kuma ya haya ikon Allah gwamna na gari
wararan warata
mun shaida mun yarda dan ka cika alƙawari
wararan warata
kai wai ya haka ne
wararan
wai shin yaya aka yi nace wai ya haka ne kuma wai yaya aka yi
wararan warata
wai ya aka yi
wararan
yan mata ya aka yi
wararan warata
wai ya aka yi
wararan
matasa ya aka yi
wararan warata
wai ya aka yi
wararan
dattawa ya aka yi
wararan warata
to ya aka yi
wararan
yan yara ya aka yi
wararan warata
duka sai suka ce mini lema yau mata yi bari
wararan warata
sha'i muka yi
wararan
sandan mun kai shafa'i
wararan
kuma sai mun kai wuturi
wararan
da akai sallar azumi
wararan
da siyasa
suka
ce mani sai gwamna haka dai.